misali cewa ɗan uwa wata da zai kama na al-muharram wata ne da yake cikin watanni masu alfarma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalus siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram mafi ficin azumi bayan azumin watan ramadan shine watan allah al-muharram saboda haka azumi a cikin sa yana da falala musamman kuma azumin ashura wanda ya tabbata a cikin sahih muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam abu qatada ce an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin ashura yace yana kankare laifin shekarar da ta gabata haka muna buƙatar ubangiji ya kankare mana abin da muka yi a baya kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba tare da mu azumce shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawa suna yin wannan azumin a madina ya tambaye su suka ce ai wannan yinin ne Allah ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da mutanensa daga fir'auna annabi Musa ya azumci wannan rana domin godiya ga Allah don haka muke azumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyami shi mun fi ku cancantar annabi Musa ya umarci yayi azumi ya kuma umarci a azumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son saba yahudawa saboda haka yace a shekararsa ta karshe da yayi azumin yace la in ishtu ila qabil la asumanna tasi in Allah ya kai ni badi to zan yi azumin tara sannan in yi goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai wannan lokaci ba Allah subhanahu wataala ya karbi ransa ya zama sunna ce gare mu idan mun tashi mai azumin tasu'a shine tara da azumin ashura wannan shine yafi falala idan baka samu yin taran ba to kada ka bar goma amma ba a azumta tara ba azumci goma ba don goma shine asali wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba shine domin sabawa yahudawa akwai hadisin abdullahi dan abbas da yazo cewa ka azumci ranar 9 da 10 da 11 to nan bai inganta ba abinda ya inganta ko dai ka azumci 10 shi kadai ko ka azumci 9 da 10 wanda wannan shine yafi falala Allah subhanahu wataala ya samu dace